Ziyarar masu ruwa da saki yan asalin karamar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa na zuwa biyo bayan sabbin matakan tsaro da komandan runduna ta soja ta 143 Lieutenant Colonel Chidi Inle Madin ya dauka wajen dakile hare-haren kunar bakin wake da nasari kanoke na yan ta'addar Boko Haram da kuma kyautata dangantaka tsakanin sojoji da farar hula, inji jagorar tawagar commissioner ma'aikatar albarkatun ruwa Julius Kadala, wanda ya ce sun je ne domin jinjinawa wannan kokari da kuma karawa rundunar kwarin gwiwa.
Musamman chairman naku ya zo office ya ce yana so a zo a gode ma wanda bawan Allah da aka kawo yana ci gaba da aiki, yana shigan daji, an samu zaman lafiya. Saboda haka mun gode ma Allah, duk wannan abin da ya faru in Allah ya yarda ba za mu sake ganin sa ba. Saboda haka waɗansu ƴan uwanmu da suna cikin gari, waɗanda suna jin tsoro, a gaya musu a dawo gida. An sani dai ba inda yafi gida, komi gidanka gidanka ne.
Komandan rundunar soja ta 143 da ke da sansanin ta Madagali Lieutenant Colonel Chidi Inle Madin ya shaidawa tawagar cewa rufe kasuwar Madagali da a baya-baya ta yi fama da hare-haren ƴan kunar bakin wake ta wucin gadi ce.
The idea behind that is because we don't want what happened the last time to happen. It's not as if the market has been closed forever, so there are some measures we are putting in place before we open that market. Presently we are working with the local authorities. There is nothing we do that they are not aware. We work with them, we're in good terms with them, and
mun dauki waɗannan matakan ne domin gujewa abubuwan da suka faru a baya, kuma muna aiki kafada da kafada da shugabannin al'umma da muke aiki tare da su.
Burin mu shine maido da zaman lafiya, mu ga jama'a na gudanar da al'amuran su na kasuwanci da yau da kullum ba tare da tsoro ko fargaba ba, inji komandan lokacin da yake bayanin sabbin dabarun fatattakar ƴan ta'adda na Boko Haram.
We have observed that with experience, if you sit down and wait for the terrorists, you are in trouble. But what you do is that it is better you go for them other than allowing them to come for you.
Mun lura cewa zamu jefa kanmu cikin hatsari idan muka zauna muna jira sai sun kawo mana hari, shi yasa ma muke fatattakar su a duk inda suke.
Shugaban karamar hukumar Madagali Alhaji Muhammad Yusuf ya bada karin haske kan ingantuwar lamuran tsaro, wanda yace shi yasa ake samun karuwan ƴan gudun hijira dake komawa muhallan su a ƴan kwanakin nan.
Nasara kaba daya ba yafi yana nan da yau ne kawai
daya,
yace yana so zaman mutanen kasar Madagali kalgam al'umma ya kaba da sojoji biyar shi yana so ya zama kaman ƴan wane, babu magana mulkunawa, babu magana cin mutunci ko baka ba. Kuma yayi operation guda biyu wanda ya samu nasara sosai, wanda yanzu ina faɗa maka fiye da mutane 3000 al'umma Madagali sun koma satin da ya wuce, so an samu nasara sosai.
Na tambaye kakakin gwamnatin jihar Adamawa Yohana Matayas me wannan ziyarar ke neman cimma, kasancewar yau kasa da watanni biyu kenan da sabon komandan ya amshi shugabancin runduna ta 143.
Wannan komanda da ya sadaukar da ransa da kuma sojoji da sauran security forces da suke aiki da su yayi abu mai kyau. To babu abin da yake da kyau a rayuwar al'umma fiye da ka yaba mutum don ka kara masa kurjinin abin da ya cancanta. To shi yasa al'umman Madagali gaba daya shi wannan komanda a nuna masa goyon baya ga wannan al'umma na wannan local government.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amerika daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.